نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata yau 15 ga watan Al-Muharram shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine dace da 10 ga watan 7 shekara 2025 shekara miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasul littafin mai albarka na hiqbatun min at-tarikh واللفر بابن مالمي عثمان ابن محمد الخميس الله من أكين سركي مسا الله من أكين سركي ساكا مسا الخيل تندي أنا ندرس بدام شاء الله مسا رام أبوكو كنا مكشيش درس الله أرى مسا لفيا دعوم كنا إذا ما من تبع وان سنتي دي جبتا بياني يا جبتا جمدا معركة اليمامة Ma'arakatul Yamama shine yakin da Sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda ya kulla rinduna karkashin Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu da kuma Shurahbil ibn Hasana da Ikrima ibn Abi Jahl suka yaki Musailimatul Kazzabi da kuma mutanansa wanda mun ji wanda yadda wannan yaki ya abku da yadda ya kasance mun ji irin gumurzu da kai ruwa rana da aka yi a wannan yakin na ɗaya daga cikin yakoka da aka yi wanda suka ba musulmi wahala kwarai da gaske wanda wannan yaki ya babaye da kura baya da ya bari da kura mafi girma ɗan uwa shine mutuwar mahaddata alqur'ani da yawa kamar yadda malam ya gabatar a baya kusan mutum 600 da wani abin cikin musulmi sun yi shahada wasu daga cikin malamai na tarihi suka ce mutanen da suka rasu a wannan yaki sun fi mutum 1000 ba ya danganta kowanne malami da yanayin alƙalman adadin mutanen da ya ka wasu suka ambaci mutum 600 wasu suka ce 1000 ma da wani abin wanda suka yi shahada a wannan yaki yan uwa daga cikin wanda suka yi shahada akwai kusan mutum 70 dukkanin su mahaddata alqur'ani san mutum 70 to bayan dawowa daga wannan yaki sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yarda sallaka sai Allah madaukin sarki ya kimsa masa tunani mai zurfi kuma da hangen nesa sallaka sai ya samu khalifa shine Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda sai ya ba da shawara yace ina gani me zai hana a tattar alqur'ani a waje guda saboda akwai yuwar alqur'ani zai iya saraya da sarayan mahaddata alqur'ani saboda an kashe adadin su masu yawa a wannan yaki ya kamata a tattara shi a waje guda ya kasance akwai shi a tattare a dunkule a waje guda sai na Abubakar Siddiq idan me zan aikata wani aiki lam yaf'alhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam me yasa zan yi aiki kake tsammani zan yi aikin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ba annabi haka ya tafi ba alqur'anin nan a kirajan mutane da cikin fatu da kan dutsuna da karfata ta dabbobi haka ake rubuta alqur'ani duk lokacin da alqur'ani ya sauka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai kirawo ɗaya daga cikin sakatarori ko marubuta alqur'ani katabatul wahyi annabi ya ce rubuta aya kaza a waje kaza to galibi akan yi rubutun ne a jikin fatu busassun fatu ko kuma a zarbar dabino ko ka ce ganyen dabino ko kuma irin allo kamar kashi na allo haka wasu kuma suna kirazan sahabban annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba a rubuta su a ko ina ba ma'ana haddace su akai kawai to har annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam alqurani a haka yake yan uwa to shine lokacin da wannan abin ya faru alqurani yana kirajan wasu da yawa kuma wasu da yawa din sun rasu sai da Umar sai ya bada wannan shawara lalle ya kamata a tattara alqurani a dunkule a hade a waje guda sayyidina abubakar siddiq Allah ya kara masa yarda suna tare da sayyidina umar bai gushe ba yana gamsar da shi yana kawo masa dalilai da hujjoji da ya kamata a ce an tattara alqurani a waje guda har sai da Allah ya haskaka kirjin sayyidina abubakar siddiq shi ma ya yarda ya amince kamar yadda imam al-bukhari ya fitar a cikin sahihi nasa daga shi zaid ibn thabit kamar yadda zamu zo mu ji sayyidina abubakar siddiq bayan ya amince ya yarda da dalili na sayyidina umar sai tashi dan aike ce aje a kira zaid ibn thabit yan uwa zaid ibn thabit ɗaya ne daga cikin sakatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ɗaya daga cikin masu rubuta wahayi idan ya sauka kuma a lokacin matashi ne da kwari a jikinsa ɗanyen jini bayan ya zo ya tarar da sayyidina abubakar siddiq ga sayyidina umar dan khattabi Allah ya kara musu yarda a waje guda sayyidina abubakar sai ina so in baka wani aiki ne na tattara alqurani a waje guda saboda ina jin tsoron alqurani ya tafi da tafiyar mahaddatansa wannan yaki da ya faru na yamama an zubar da adadi ne yawa na mahaddatan alqurani Zaid bin Thabit a cikin ruwa yake cewa yace wallahi wannan aikin da sayyidina Abubakar Siddiq ya bidoro min da shi yace ya fi min sauki a sanin daga katan dutse kamar kace a sashe daga dala da goron dutse yace ya fi masa sauki sama da wannan aikin da sayyidina Abubakar Siddiq ya bashi sai ya ji garin kauye masa wani iri kansa ya mai nauyi tattara alqurani sai ce dan me kuke kokarin aikata wani aikin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai aikata ba kun ga shi ma ya faɗi irin abin da sayyidina Abubakar Siddiq ya faɗa ko yace shi ma a lokacin shi yake bada labari da bakin Zaid bin Thabit tace sayyidina Abubakar Siddiq bai gushe ba yana gamsar da ni yana bani hujjoji da dalilai wanda suka kamata lalle a tattara alqurani a waje guda yace shi ma sai da Allah ya haskaka kirjinsa ya ga lalle abin ya kamata aiki ne mai kyau yace to sannan ya ba alqurani ya ba duk inda alqurani yake cikin abin da ya shafi alluna da nayi bayani da fatu da zarbar dabino da duwatsu inda aka rubuta alqurani da kuma kirazan mutane ya tattaro su ya haɗe su a waje guda yadda yake yi idan zai karɓa duk mutumin da ya zo da wata hadda zai ba da wata aya wacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karanta shi ina fata an fahimta sai mutum bi sun mai shaida lalle wannan ayar ta tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗe ta ya karanta ta sannan sai ya rubuta ta to aka tattara alqurani wannan tattarawa ce ta farko yan uwa tattarawa ce ta farko a yadda ya sauka haka aka tattara shi wannan alqur'anin ya kasance tare da sayyidina abubakar siddiq Allah ya kara masa yarda har yayi wafati bayan yayi wafati sai alqur'ani ya dawo gurin khalifa umar Allah ya kara masa yarda shi ma wannan alqur'anin yana nan a yadda yake a tare da shi har sai da sayyidina umar dan khattabi shi ma yayi wafati Allah ya kara masa yarda bayan rasuwar sayyidina umar kuma alqur'ani sai ya koma gurin hafsa binti umar zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam sai dawo ɗaya daga cikin matayen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ta karbe shi ita ce na Hafsa ita kuma ta karba ne saboda kusancin mahaifinta da ita ko saboda sai ta karba ta aje a wajensa shi sa lokacin da za a tattara alqurani lokacin sayyidina Uthman sai da ya aika wajenta aka ji aka karbo wannan alqurani kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala can gaba idan bayani akan khalifancin sayyidina Uthman ya kama to ƴan uwa dalilin kawo na kisa shine ma'arakatul yamama ne shine dalili na farko da yasa aka tattara alqurani a waje guda shi Zaid bin Thabit an zabe shi ya jibinci wannan aiki ne na farko saboda kasancewarsa matashi mai kwari na biyu malamai suka ce saboda karatu na ƙarshe da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi wa alqur'ani Zaid ibn Sabit ya halatta karatu na ƙarshe wanda ba a sauke wani abu ba ba a goge wani abu ba kun san akwai nasikh da mansukh a cikin alqur'ani ko yawa to karatu na ƙarshe da annabi yayi tilawa da suka yi da malaika jibril Zaid ibn Sabit ya halatta to shi yasa sai aka sa shi wannan aiki kuma ya tattara alqur'ani yayi aikin da aka bashi Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda tattara alqur'ani na biyu yan uwa shine wanda aka yi shi lokacin sayyidina Uthman shi wannan abin da yasa aka yi shi an yi shi ne saboda mutuwar shahidai dan gudun kubucewa da kuma tozartar alqur'ani amma tattara alqur'ani na biyu an yi shi ne saboda me saboda ikhtilaf sabani wannan zai zo da wata qira'a wannan zai zo da wata qira'a daban wannan zai zo da wata haka to wannan shi sai sayyidina Uthman shi kuma sai ya tattara shi a wannan qira'o'i da muke karatu da su yanzu kowace qira'a ce mutawatira minan nabi sallallahu alaihi wasallam qira'a ce ingantacciya tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wannan qira'o'i da kuje ana karatu da su dukkanin su to amma ka zo can zamu yi bayani insha Allah ta'ala ban kana son karin bayani dogo wanda zaka fahimta zaka iya duba littafai na ulumul qur'an musamman al-itqan fi ulumul qur'an na malam suwidi yayi bayani mai fadi a cikin wannan ko kuma ka duba ma al-mabahif fi ulumul qur'an na manna wal qattan shi ma ya kawo bayani akan jami'ul qur'an duka zamu tashi daidai gabar da malam yace riddatu ahli al-bahrain riddar mutanen bahrain al-bahrain yanzu haka akwai kasa mai suna al-bahrain haka ne kasa ce mai gashin kanta sunanta bahrain to wannan bahrain din ta lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kamar kace wani gari ne daga cikin garuruwan da suke kewaye da garin makka kai kamar kace kananan garuruwa ne da suke cikin kewaye da garin makka ba waccan kasa ta bahrain ta yanzu ba a'a ba ita bace suna cikin garuruwan lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba duniya sai suka ridda gaba ɗayan su suma to sai na Abubakar Siddiq bai kasa a guye ba Allah ya kara masa yarda su ma ya hada rinduna mai karfi yace aje a dawo da su kan addinin musulunci musulunci dai sai an yi shi yace irtadda ahlul bahraini wa mallaku alaihim al-munzir ibn an-nu'man bale yace mutanen bahrain sun yi ridda wanda yake jagoran su ya mulke su shine al-munzir ibn an-nu'man shine jagoran su wanda suka dauka a matsayin shugaban su wa qala qa'iluhum daya daga cikin su yake cewa law kana muhammadun nabiyyan sallallahu alaihi wasallam ma mata yace ai daga cikin dalilin da yasa su suka yi ridda suka ga lalle ya kamata su bi addinin musulunci inda aza bai mutu ba an bai mutu kaji wani irin tunani shi kuma a wajen sa daman na ga muku tun a farko lokacin da muka fara bayani game da alu ridda kowace kabila da kowanne gari da kowanne kauye akwai dalilin da yasa suka yi ridda wasu su ko abin da suke gani dan me za a ce manzo Allah ya turo shi isar da sako kuma ya mutu to zai ci gaba da aikin kenan ka an gane su dalilin su kenan kawai manzo da zai isar da sako Allah kuma ya mutu a bai kamata a ce manzo ya mutu ba so irin wahayin da shedan ya musu kenan wasu kuma su abin da yake damun su zaman zakati kawai zakka kudi idda za a fitar da kudi to su ba sa su dama suna bayarwa ne saboda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yanzu da annabi ya bar duniya sai suka ce to sun ma daina bada zakka an daina addinin musulunci zakka dai an daina bayarwa wasu kuma suka ce sun daina sallah kowa akwai abin da yasa yayi riddar daga cikin su to haka sayyidina Abubakar Siddiq ya rinka bin su daya bayan daya duk yana dawo da su addinin musulunci kada kuma ta a baya ce inda za a samu mutumin da yake bada daidai da baibai da baibai na dabba yana bada shi a matsayin zakka lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yanzu yake bayarwa yace wallahi sai na yake shi duk wanda ya raba sallah da zakka sai na yake shi to su waɗannan ɗaya daga cikin shubuhar da shaidan ya yi jefa musu shine dan mai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai bar duniya walam yabqa minhum ahadun ala al-islam siwa qaryatin yuqalu laha juwafa babu wani mutum ɗaya da ya saura a cikin addinin musulunci a cikin mutanen bahrain gaba ɗayan su sai wani ɗan ƙaramin ƙauye a bahrain ɗin da ake ce masa juwafa malai sallam ba ta uku ya ce juwafa حصن لعبد القيس بالبحرين وتغانواتي ko wata katanga ko kace wani wata unguwa ta Abdul Qais kamar kace banu Abdul Qais ayan Abdul Qais ko kuma shi Abdul Qais din shine jagoran su shine mai unguwar su shine shugaban su to su kadai ne suka yi saura a ciki malai ce mu'jamul buldan wa yuqalu jiwafa ko ju'afa duk ana fada malai ya kawo wannan ne a cikin littafin mu'jamul buldan littafin ujamul buldan littafi ne na wani malami da ake ce masa Abu Abdullah Yaqut ibn Abdullahi ibn Abdullahi al-Baghdadi shine mai littafin littafi ne mai mujalladi bakwai kawai littafi ne ya rubuta shi don ya baka labarin garuruwa kawai mu ujamul buldan garuruwa duk garuruwan da suka shahara a duniya zai dauka yaushe garin ya fara suwaye manya a garin location din garin duka zai baka karatu ne shi ma bai zaman kansa wanda zaka je ka sani kowanne gari ka san ina ne mauki nasa ina yake da sauransu to haka ya rubuta littafin nasa to wannan juwasa din kauye ne a cikin Bahrain su gaba ɗayan su kuma Allah madaukakin sarki ya taimake su basu yarda ba sai suka yi saura a cikin addinin musulunci bale ya ce wa kanat awwal qaryatin aqamatil jum'ata min ahli ridda ita ce alƙarya ta farko gari na farko da suka fara tsere sallar juma'a daga cikin mutanen da suke ridda su dama ƙauye ne da addinin musulunci lallai yayi ƙarfi a cikin su addinin musulunci ya zauna ya tabbata a cikin su to shi sa lokacin da duk aka yi ridda su suna nan tabbata a cikin addinin musulunci wa qad hasara al-murtadduna ahla juwafa wa dayyaqu alaihim hatta da'u ju'an shadidan sai kasance su kuma mutanen Bahrain wanda suka yi ridda sai suka taso suka zo suka kewaye shi ne muhasara suka kewaye wannan ƙauye ɗan ƙarami suka zazu suka matsa su hatta da'u har sai da suka yi wata ju'an shadidan ju'a abin nan yunwa mai tsanani tunda su sun yi ridda sun ba addinin musulunci su kuma wannan ƙaramin ƙauyen ba su yi ridda ba su kuma sun fi su yawa saboda haka sai suka taso wanda suke ridda za su yaƙi wanda suke saurara a cikin addinin musulunci to daga cikin salon yaƙi da ake bi da idan mutane suka yi tirjiya ko suka shiga gari suka rufe akan kewaye garin ne idan an kewaye shi ba shiga ba fita kaga abinci ba zai shiga ba zai fita ba babu wani abu na amfanin yau da kullun da zai shiga balle ya fita kaga idan wahala ta yi wahala yunwa ta yi dole sai an yi mai sai an fito to irin abin da mutanen ridda suka yi wa wannan gari na juwafa kenan suka kewaye garin gaba daya sai da mutanen suka takura suka matsu yunwa ta fara cin musu fa qala qa'ilum har ɗaya daga cikin su yake waki yake cewa huwa abdullah ibnu hazaf shine abdullah ibnu hazaf daga cikin mutanen wannan kauye na juwafa yake waki yake cewa ala ablig ababakr rasulan wa fityan almadinati ajma'ina yace ala ku saurara ablig ababakr rasulan a isarwa da sayyidina abubakar siddiq da wani dan aike wani dan sako wa fityan almadinati hakanan a isarwa ma da matasa zarata majiya karfi da suke garin madina ajma'ina gaba ɗayan su duk a isan musu da sakon cewa fa hallakum ila qaumin kiramin qu'udin fi juwafa muhsarina a gaya musu cewa fa hallakum shin ba kwa taso ba shin ba kwa taho ba ila qaumin kiramin zuwa ga wasu mutane masu karamci wasu mutane masu mutunci manyan mutane qu'udin fi juwafa wanda suke zaune a ƙauyen juwafa muhsarina an kewaye su an dabaibaye su an hana su sakat an hana abinci shiga da fita ta wajensu ba a taso a zo a taimaka musu ba ka anna dima'ahum fi kulli fajjin kai ka ce jinin su ya watsu a kowanne lungu da sako saboda wahala kai ka ce jinin su watsuwaye barbazuwaye a kowanne lungu da sako na ƙauyen saboda yunwa ta kai har sun so su fara mutuwa yace shu'a'u shamsi yaghshan nadirina kai ka ce jinan nakin nasu hasken rana ne shine shu'a'u shams hasken rana ne da yake lillibe masu ganin sa kusan ko ina ka duba yanzu in rana ta fito akwai inda za ta duba ba gaskiyar rana ba babu haka yake nifi kamar kai ka ce cikin kauyen duk inda ka duba kawai jini ne yake zuba saboda me suna dab da mutuwa su tafi lahira saboda yunwa dan uwan fahimta ai ko yace tawakkalna ala arrahmani inna wajadna an-nasr lilmutawakkilina yace lalle mun dogara akan Allah shine mai rahama inna haqiqa mu wajadna an-nasra mun samu taimako yana tabbata ne lilmutawakkilina ga wanda suka dogara ga Allah subhanahu wataala wanda shine waken da yayi yana nuna kamar takaici ga irin halin da suka fada na yunwa وقد قام فيهم رجل منهم يقال له الجارود بن المعلى akwai ɗaya daga cikin mutanen wannan ƙauye na Juwafa daga cikin manyan su kuma masu hikimar su jagororin su sai ya tashi a cikin su khatiban zai musu huduba lokacin da yaga kamar sun fara rawa idan wahala tai wahala ɗan uwa wannan lokacin kakan ba da kai boriya haka ne ko idan wahala tai wahala lokacin da mutun zai saranda bai sani ba to lokacin ɗaya daga cikin jagorori ne manya kawai sai ya hau kan sai ya hau kan tudu kawai zai fara kuduba fa qala yace musu ya ma'shar abdul qais ya ku taran mutanen abdul qais inni sa'ilukum an amrin fa akhbiruni in alimtumuhu yace zan tambaye ku wani al'amari ku bani amsa ku amsa min idan kun san abin da zan tambaye ku wala tujibuni illam ta'lamuhu amma an baku sani ba kada ku amsa mu fa qalu dukkanin sai suka ce sal tambaye abin da kake so ka tambaya qala sai wannan mutum aljarud ibn almualla yace da su ata'lamuna annahu kana lillahi anbiya'u qabla muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shin kuna sanar da cewa kafin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah yana da wasu annabawan da ya turo suka isar da sako kun san da haka kafin turo manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko kun san Allah ya turo wasu annabawan kafin sa qalu na'am dukkan sai suka amsa suka ce eh mun sani kafin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai annabawa qala sai ya kara ce musu ta'lamunahu aw tarawnahu shin shi annabin da aka turo kun gan shi ne ko kuma kun san shi ta hanyar labari da aka baku ganin su kuka yi da idan ku ko labarin su kuka ji qalu na'lamuhu duka sai suka amsa suka ce a'a mun dai san shi ne ta hanyar labari da aka bamu qala sai ce musu fama fa'alu to meye labarin su kamar abin da yake nufi meye labarin su meye waɗannan annabawa suka aikata ma'ana meye labarin su yanzu suna ina wannan hali suke ciki qalu dukkan suka amsa masa suka ce matu ai duk annabawan da Allah ya aika kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo sun yi da sakon Allah sun isar da sakon Allah kuma sun mutu ba haka bane duk annabawan Allah sun isar da sakon Allah kuma sun koma zuwa ga Allah madaukakin sarki duk suka bada amsa haka sai ya ce qala sai ya ce musu fa inna muhammadan mata kama matu to ku sani lalle annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma ya mutu fa kamar yadda suka mutu ya koma ga Allah kamar yadda ƴan uwansa annabawa da suka zo suka isar da sakon Allah su ma suka koma zuwa gare shi wa inni ashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yace ku sheda ni aljarud ibn almualla ina shedawa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne shikenan yayi abin da zai to a lokacin sai kowa ya dawo hayyacin sa kada kuma ta a farko ɗaya daga cikin mutanen su yace law kana muhammadun nabiyan ma mata ko inda a ce annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ne ai da ba bai mutu ba wannan kuduba ta jarud ibn almualla da Allah ta kore waccan shubha ko bata kore ba ta kore shi sai an waki bukata duk yadda tsanani a cikin mutane duk yadda bala'i yayi bala'i duk yadda al'amari ya kai lalle a samu wani jajirtacce wani tsayayye wanda zai dawo da mutane zuwa ga hayyacinsu idan aka ce mutane a lokaci guda duk sun rude to za su halaka ne bari mu baku misali guda ɗaya a cikin abin da muka tsaye gabata a cikin karatunmu lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba duniya me ya faru ba kowa ya rude ba kowa ya rikice ba masu cewa annabi bai mutu ba masu cewa kada ƙara cewa annabi ya mutu zai je ya dawo ya je ganawa da Allah ne duka masu kuka suna yi wanda ma ba su san ma inda suke ba, suna zagawa ne kawai duk suna yi, har sai da waye zo dattijan arziki sayyidina Abubakar Siddiq, Allah ya kara masa yarda, har sai da ya zo ya hauka minbar ya hudu ba, ya ce musu man kana ya abudu Muhammadin fa inna Muhammadin qad mat, fa man kana ya abudu Allah fa inna Allah hayy khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi fala yadhurru Allah shay'a wa sayyidullahu ash-shakirin. Sannan sai kowa ya dawo hayyacinsa, kowa ya dawo hayyacinsa. Sahabbai suka ce wannan ayar da Abubakar Siddiq ya karanta sai da ya kasance kamar bamu taba jinta ba ma sai yanzu. Kaga inda a ce babu dattijo mai nutsuwa mai hangen nesa irinsa a lokacin da sai a shiga cikin wani hali. To ko a unguwa ne ƴan uwa, idan aka samu kai a cikin wani hali na rikici, aka samu unguwa a cikin wani hali na rashin jin daɗi, to kamata ya ce akwai wani kuma nutsatse wanda magana su za ta dawo da mutane cikin hayyacinsu. Duk mutanen da suka rasa irin wannan, to lallai halaka za ta kan musu. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Bayan ya gaya musu wannan hudu ba, faƙalu duka sai suka ce wa nahnu aiban nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Suka ce mu ma duka mun shaida babu abin bautawa da cancanta sai Allah, kuma mun shaida annabi Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi manzon Allah ne. Wa anta afdaluna wa sayyiduna, kai ne mafificinmu kuma kai ne shugabanmu. Shi wa kenan Al-Jarud ibn al-Mu'alla wanda ya musu wannan babban tagomashi. Kaga abin da ya shaida su ma sun shaida, kaga tabbata a cikin musulunci kenan, nan kenan ba kaucewa, ba no shaking kenan ko. Yawwa, wa sabatu ala al-islami, suka tabbata akan musulunci, ba wanda ya fita daga cikin su, duka yunwa fa sun haƙura sun jure, sun jure. Wa arsala Abu Bakr ila ahli al-Bahrain al-Ala ibn al-Hadrami wa damma ilayhi Thumamah ibn Uthal. Sayyidina Abu Bakr Siddiq sai ya tura Al-Ala ibn al-Hadrami zuwa ga garin Bahrain dan yaje kai dauki zuwa ga waɗannan da aka cewaye na farko kenan, na biyu kuma dan a dawo da wanda suka yarda zuwa ga addinin musulunci. Kaga Bahrain aiki biyu za a yi ga waɗannan musulmi da aka cewaye, aka hana su saka tunwa ta fara cin musu, ga kuma su dama mutanen Bahrain din sun yi me musulmi ne suka yarda, to kaga su ma za a zara su kan hanya, aiki biyu za a yi kenan. To an tura su ne karkashin jagorancin ko komandancin Al-Ala ibn al-Hadrami wa damma ilayhi Thumamah ibn Uthal, sai Thumamah ibn Uthal yaje ya hade da shi su jagorancin tare. Shi wannan Thumamah ibn Uthal din ɗaya ne daga cikin sahabbai na Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, kuma jagora ko shugaba na kabilar Banu Hanifa. Su wane ne Banu Hanifa? In za ku iya tunawa, su waye Banu Hanifa? Mutanen Musailama mana. Yanzu muka wuce wajen mai kamata ku rinka mantawa da wuri ba. To shi wannan Thumamah ibn Uthal yana ɗaya daga cikin jagororinsu, manya daga cikinsu. Shi ya musulunta ne tun lokacin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Abin da ya kasance shi ne a shekara ta shida bayan hijira, bayan yaƙin Hunayn da kuma Khaybar, da an yi su ne a shekara ta shida wannan yaƙoƙin. To sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi wata 'yar ƙaramar runduna, wata sariya ta mutum 30 ko 40, sai ya tura su Najd ƙarƙashin jagorancin Muhammad ibn Maslama, ɗaya daga cikin sabon Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Je ƙauyuka su kai musu addinin musulunci, idan sun ƙi kuma su yaƙe su. To sun je sun ƙi da saƙon manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, Allah ya ba su nasara, sun dawo a hanya, sai suka ga Thumamah ibn Uthal ba su san shi ba, sai suka ɗauka ɗaya ne daga cikin mutanen ƙauyukan nan, sai suka riba ƙafar shi, sai suka kamo shi kawai. Da suka kamo shi suka kawo shi cikin masallaci, suna zuwa sai suka ɗaure shi a dirka, ɗaya daga cikin dirkokin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babban mutum ne a cikin mutane da Thumamah ibn Uthal a ɗaure. Sai ta da sabai, hal arabtum man akhadtum, shin kun san wanda kuka kamo kuwa? Suka ce mu sani ya Rasulullah. Sai manzo Allah ya ce masa, ai Thumamah ne ibn Uthal sayyidul yamama, ai sunansa Thumamah dan Uthal shine shugaban kabilar Banu Hanifa. To sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tambaye shi, yace ma indaka ya Thumamah, me gare ka ya Thumamah? Yace ya Rasulullah, indi khairun kaseer, sai akwai alkhairi mai yawa a wajena. In ka kashe ni, ka kashe faqat qatalta zadami, idan ka kashe ni ka kashe mu abocin jini. In kuma kai min afuwa, kai min ni'ima ka sake ni, to kai wa dan halakin ni'ima zaka ga halacci. Idan kuma kudi kake so ka ga mun kano ne zan sa a kawo maka, kada yake babban mutum ne. Annabi bai ƙara ce masa kuma ba, sai ya shiga gida ya tafi. Annabi yana sawa ana kawo masa abinci daga gida, zai shiga ci da matan gida a kawo abinci a kai su mama. Yana daura fa a matsayin fursunan yaki, za a kawo abinci a bashi ya ci. Kwana na biyu Annabi ya fito ya ƙara maimaita masa irin wannan abin da maimaita masa a karan farko, ya ƙara ba Annabi irin wannan amsar da ya bashi. Har sai da ake kwana uku suna haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A kwana na uku sai Annabi ya ce khallu sabilahu, ku sake shi, a sake shi kawai tafiyarsa. To da aka kunce su mama bin usal ya ji shi yayi fari, sai ya fita daga masallacin. Bayan ya fita sai ya je bayan wani bishiyan dabino, sai ya wanka, sai ya dawo wajen manzon Allah. Ira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya dawo sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, shikenan sai karba addinin musulunci. To a lokacin abin da ya fito da shi daga garin sa aka kamo shi, kuma zai je garin Makka ne umara irin ta sa jahiliya. Abin da ya fito da shi kenan, umara irin ta sa ta jahiliya. Kun san tun a jahiliya ana zuwa garin Makka ai hajji da umara, ko hajji da umara ana yin ta tun kafin aiko manzon Allah tsira da aminci tsara sabata a gare. Suke yin ta, suna yin ta ne a yanayin irin nasu na jahiliyanci. To abin da ya fito da shi kenan, lokacin da karɓa addinin musulunci shikenan, sai umara kuma ta juye, sai ta zama ta addinin musulunci. Sai manzon Allah ya koya masa umara, tsira da aminci tsara sabata a gare shi. Annabi ya koya masa umara nan take. Annabi ya ce je kai umaraka. A lokacin garin Makka yana cikin ci da wuta, annace ci da wuta, yana kan zafi na kiyayyawa addinin musulunci. A lokacin cikin ɗakin Ka'aba cike yake da gumaka gaba ɗaya, yana zuwa shi kuma yana shiga haramin Makka, kawai sai ya fara talbiya da ƙarfi, labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharik. Mutanen Makka ana zazzaune, kawai sai aka je talbiya a nan, wanne zara takobi ya fito, wanne zara takobi. Suna zuwa sai su ga Usmama ne, wani matashi wanda shi bai san waye Usmama ba, ya zara kibiya ya ɗana zai harbe, sai aka sauri aka kama ni, aka ce kai kaka zama mana bala'i. To wannan in ka taɓa shi, to wallahi abin da ya gagare mu a garin Makka. Mafi daga cikin abincin da mutanen Makka suke amfani da shi, daga ƙauyen Banu Hanifa, daga Yamama ake shigo musu da shi. Abincin da suke amfani da shi na ci, daga Yamama ake shigo musu da shi. Kun ga amfanin tattalin arziki kenan, ko abin da yasa aka ɗaga masa ƙafa kenan. Saboda suna da tattalin arziki, in aka taɓa shi za a dakatar da tallafi, za su shiga cikin wani hali. Suka sauri suka dakatar da shi. Saboda haka ya je gama umararsa gaba ɗaya, ba wanda ya kula shi. Bayan ya dawo sai suka bi shi ana irin lallaɓarsa ɗin nan, aka ce a sabauta ya su mama, a sabauta wai ya karkace, kai ma ka karkace ne, ka ɓata kai ma. Ya ce a'a, na dai bi addinin gaskiya ne kawai, na bi addinin da yake shi ne na gaskiya, addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To a lokacin sai su mama ya mutu wani alwashi, ya ce wallahi ƙwayar alkama ta daina shigowa garin Makka. ƴan uwa kuma abin da ya faru kenan. To wallahi in ba Annabi ne ya magana ba, wallahi ƙwayar alkama ta daina shigowa. Ya fita ya tafi, sa ba wanda ya kula shi, ya tafi ya koma garin. Sai na zuwa garin sai ya kwaye, sai daga yau ban yi da ƙara ɗaukar abinci a kai garin Makka ba, shikenan ta zauna. Ta zauna daman shugaba ne. Sai da mutanen Makka suka shiga wani hali na tsawon lokaci, yunwa ta fara kan musu suma. Ƴan uwa sai da suka rubuta takarda suka aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin jagorancin Abu Sufyan. Sai da aka rubuta wasiƙa aka yi wa Annabi, aka yi masa magiya da zumunci ya kalli abin da ake ciki na zumunci da sauransu. Suma ma fiya janye tallafi ya Rasulullahi, sai ka sa baki. Shine sai Annabi ya rubuta takarda wa suma ma cewa a yi haƙuri a ci gaba da shiga musu abinci. Dama ce da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu da zai gallaza musu shi ma. Yadda suka gallaza masa suka kore shi daga garin iyayensa da aka haife shi, dama ce ya samu. Amma bai amfani da ita ba, ta hanyar gallaza musu sai ya ce a kai musu abinci. Su mama kuma ya saka musu abinci. Wannan shi nake nuna maka daraja ta yafiya. Wannan ita ce daraja ta yafiya. Lokacin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ci garin Makka, da aka fito Makka, da ya ci garin Makka, dukkanin wanda suke ji su sun isa a lokacin gasana sun zo sun tara a gaban manzon Allah irada amince tsara tabbata a gare shi an kamo su kowa kansa a kasa a cikin kaskanci duk wata magana mara kyau sun fada wa annabi duk wata cutarwa sun fada wa annabi sun yi attempting din kashe shi amma yanzu ga su a durkushe a gurfani a gaban sa idan yace kansa yake so a kawo masa shikenan an gama annabi yace ma za ta zunnuna anni fa'ilun bikum yanzu na samu dama akan ku me kuke tsammani zan muku sai suka ce anta akhin karimun ibn akhin karimun kai dan uwa ne mai girma kuma dan uwa mai girma sai annabi ya ce musu izhabu wa antumul qulqa izhabu wa antumul qulqa ku tafi duk na sake ku gaba daya sallallahu alaihi wa sallam afuun ani dhallati kina hatta ka annahu sawun alaihi may yuti wa may yasi sallallahu alaihi wa sallam saboda yafiya da kauda kai irin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai ka ce wanda ya bi shi da wanda ya saba masa da dai suke a wajen sa to Usama bin Usal ya mutu a shekara ta 12 bayan gama hurubar ridda yana yayi musharaka a cikin hurubar ridda kamar yadda muka ji a cikin wannan yaki na Bahrain bayan an gama wannan yaki a shekara ta 12 ya to zai tawo gida wajen mutanen sa to sai aka yi rashin sa'a ya sa wata riga rigar da ya sa sai zo tuwa ta wani kauye mutanen kauyen sai suka ga rigar ɗaya daga cikin jagororin su ne da aka kashe saboda haka sai suka yi masa kantan bauna sai suka kashe shi sun dauka shi ne kashe wancan shi kuma ya sai rigar ne a wajen wanda ya ci ganimarta ina ba ta fahimta ya sai rigar ne a wajen wanda ya samu ganimar rigar ya sa ta ya tafi suka mai kan taɓa nasa kashe shi a nan ya shahada shi kuma Allah ya ƙara masa yarda to su mama bin usali yana ɗaya daga cikin wanda suka haɗu domin aje a yaƙi mutanen baharai ya ce walam maqtaraba min jiyushil murtaddina lokacin da ya kusa kaiwa zuwa ga rundunar masu ridda nazala shi al'ala bin al-hadrami a matsayinsa na komanda sai ya sauka wa nazalu mutanen da ke tare shi su ma sai suka sauka aka yada zango a wani waje fa bainamal muslimuna fil layl yayin da musulmi suke zauna a wannan masaukin nasu da daddare taddina kawai sai komanda al'ala ibn al-hadrami sai jiyo sauti sai jiyo kara tana tashi sauti irin tana dagawa haka kamar ana hayaniya a wajen inda rundunar masu ridda take فقال سيتي من رجل يكشف لنا خبر هؤلاء وان متن ne daga cikin ku zai fita yaje jiyo mana ya binciko mana labarin wadannan mutanen me ke faruwa wannan hayaniyar ta mecece faqama rajulun sai dai daga cikin wanda suke tare da shi ya tashi fada khala fihim yaje saba ya sada daya shiga cikin su fawajadahum sukara sai same su dukkanin su sun bugu sun yi marisa ma'ana shawwa suka yi kenan an shawo ne shine ake ta hankali ya gushe yace sharibtu al-ithma hatta balla aqli kadhaka al-ithmu tadhhabu bil uquli yace wai ya sha al-ithmu ita ce giya ya sha giya hatta balla aqli har sai da hankalin sa ya gushe yace kadhaka al-ithmu dama ita giya haka take yi tadhhabu bil uquli tana tafiyar da hankali idan hankali ya tafi kuma sai me sai rashin sa sai kishin sa hauka kenan yawa to suka ji hayaniya ana ta hayaniya a wajen la yaqiluna min ash-sharabi ba sa hankalta komai saboda abinda suka sha na mai faraja ilayhi sai dawo zuwa ga komanda al-ala ibn al-hadrami fa akhbarahu sai ba shi labari farakibal ala'u min fawrihi saboda ka al'alau shi kuma da ya ga haka sai ga ai dama ta samu farakiba nan da nan ya hau abar hawarsa min fawrihi da gaggawa cikin sauri wal jaysh ma'ahu rindunan sa suna tare da shi yace mi sauri mu kai dauki kansu aje a gama da su dama shi yaki dan yaudara ne ko shi yaki dama duk wata hanya da zaka baka samu nasara ita ake bi ko da dabara ko da yaudara ko haka duk wata hanya daga tun zaka ban ana yaki ka samu nasara wannan an baka dama annabi ce al-harbu khud'atun yaki dan zamba ne dan yaudara ne sai da wayo sai da badda kama sannan ake cin dabarar yaki to yanzu kuma sun same su a fili sun zo za su kafsa da su sai suka same su kuma a fili kuma a raha sun sha sun bugu wanda yake cikin maye me zai yi babu saboda ka faqataluhum suka afka musu suka kashe su gaba daya wa qalla man haraba minhum kadan aka samu suka iya guduwa daga cikin su dan kadan suka iya guduwa duka aka kashe su mala yace a ƙasa undur tarikh at-Tabari kalli littafin tarikh at-Tabari zikru khabri ahli al-Bahrain ya kawo wannan kisar inda yawa take da ambatan labarin mutanen Bahrain hakanan al-Bidawa an-Nihaya ta Ibn Kathir shi ma ya kawo ta a cikin zikru riddati ahli al-Bahrain inda yayi bayani game da riddan mutanen Bahrain mala yace بعث خالد الى العراق غزوه ذات السلاسل نغبا yanzu mutanen Bahrain su mu an gama da su ko yawa yanzu sai a tafi gaba kuma haka ake tayi gaba gaba wallahi sabai sun yi aiki yawa Allah ya kara musu yarda yanzu kalli Khalid shi a kara aika kuma aka ce yaje mutanen Iraki su mu ya gama da su tunda aka fara ambaton mutanen Ridda ake da ambaton Khalid daga nan da ya gama ne sai a ce tafi nan da ya gama nan kaga shi ya gama da Qulayha ya dawo wajen wa a wannan Musallamah al-Kazzab gashi ne yanzu kuma an ce ya dawo nan aika Khalid ila al-Iraq zuwa ga Iraq yakin da ake ce masa zatu salasil yan uwa ga mallan ya salan ba kasa sai ku duba yace summiyat zatu salasil shi wannan yakin an ambace shi da suna zatu salasil ne likafrati man sulsila biha min fursani faris saboda yawan wanda aka kama aka sa musu sarka daga cikin mahaya a mahaya daga cikin mutanen Farisa ai sai sila ita ce sarka ko to yawa saboda yawan wanda aka kama an kama fursunonin yaki da yawa daga cikin mutanen Farisa duk an kukume su da sarka a matsayin ribatattun yaki da musulmi suka kama to saboda yawan sai ake ce masa ghazwatu zati salasil yaki ma'abocin sarkoki wanda aka samu damar sawa mutane da yawa sarka yace al-bidaya wan nihaya wa hiya ghayru zati salasil allati kana zaman rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace amma ba shine fa yakin da ake ce mata zatu salasil wanda aka yi shi a lokacin manzon Allah ba kira da aminci tsara tabbata a gare shi ina ji in za ku iya tunawa kamar lokacin da muke karatun Riyadu Salih ne mun yi bayani akan ghazwatu zati salasil shi an yi shi a lokacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a shekara ta 8 bayan hijira an yi shi bayan fatu bayan fatu makka ko kan fatu makka na dan manta amma dai a shekara ta 8 aka yi shi wanda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sanya Amr ibn al-As a matsayin komanda Amr ibn al-As a lokacin bai dade da musulunta ba annabi ya dauke shi ya sa shi a matsayin me a matsayin komanda ina ji na taba ba ku kisar wanda shine Amr ibn al-As yaga kamar annabi ya fasan sa sama da kowa ya ce ya rasulullahi wa ka fiso annabi ya ce sayyidina abubakar akun tunan kisar ko ya ce sayyidina aisha ce amma za ki tambaye ce to sayyidina babanta eh to shine a wannan yakin ne shi wannan yakin an kira shi zatu salasil ne saboda ɗayan abubuwa guda biyu kamar yadda malaman tarihi suka faɗa ko dai wani ruwa ne a wajen ake ambatar ruwan da zatu salasil ko kuma suka ce abokan gaba su makiya da aka je aka yi musu hari su ne suka yi wani salo na yaki wai dan kar su gudu sai wannan ya rike wannan ya rike wannan suka yi kamar sarka an gane sai yawa wannan rike kan nasu da suka yi sun yaka ne wai dan kada wani ya gudu zaka gudu ga ka a jikin wani sai ya jawo ka kana jikin sa to shi sai ake ce masa zatu salasil sun yi abin ne kamar sarka shi wannan yaki an yi shi ne a shekara ta 8 bayan hijira kamar yadda na ambata to wannan na farkon ba shine wanda muke bayani yanzu ba wannan shi an yi shi ne a cikin hurubun ridda yaƙin masu ridda mala yace kataba Abu Bakr ila Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid ay yasira ila al-Iraq sayyidina Abu Bakr Siddiq ya rubuta wasiqa zuwa ga Khalid ibn al-Walid Allah kara masa yarda da ya tafi zuwa Iraq ya wuce zuwa Iraq kada ya dawo fa ma ba Khalid ila al-Iraq خالد ابن الوليد يوتي زوا إراقي وكان هرمز قد جمع جموعا كثيرا هرمز شين الشوغبان إراقي دان إراقي كنسان فارسة تيكو su kuma Farisa bautar wuta suke a lokacin su kun ga ba ma masu ridda bane su da ma asalin su ma Abuzawa ne yanzu ku san abin idan ku kalla za ku ga abin bayan an gama yakan masu ridda amma fara tsallakawa zuwa ga wanda ba ma musulmi bane kwata-kwata a kira su zuwa ga addinin musulunci to Iraki tana karkashin Farisa ne daular Farisa a lokacin daular Farisa tana da girma a lokacin aka ce Farisa a lokacin ta kunshi Iraq ta yanzu da Iran da wani yanki na Kuwait da wani yanki na Sham duk ya kunshi Farisa a wancan lokacin aka ce Farisa ya kunshe su saboda haka shi Hormuz shine kamar shugaban su shine jagoran su saboda haka jama'a jumu'an kafira ya tattara runduna mai yawa kwarai da gaske liqitalil muslimin dan yaje yaki musulmi kafin ya kai ga zuwa ga yakan musulmi sai Abubakar Siddiq yace aje a cin masa a fara yakan sa wa qadima Khalid biman ma'ahu Khalid ibn al-Walid ya iso da shi da wanda ke tare da shi cikin mutane wa nazalu tijahal furusi ya sauka suka yada zango suna fuskantar mutanen Farisa fi kavima a inda ake ce masa kavimatu sunan guri ne kazin mala ya salam ba a ƙasa yace mawqi'un fi dawlatil kuwait haliyan kaji ba mala yace mawqi'un guri ne fi dawlatil kuwait da a yanzu yake cikin daular kuwait haliyan a yanzu kaga har wani yanki na kuwait a wancan lokacin ina ne farisa ne har wani yanki na kuwait tana da fadi sosai a lokacin fatarajjala khalidun khalid ibn al-walid ya sauka daga kan abin hawansa shine fatarajjala nazala min markabihi ya sauka daga abar hawarsa thumma masha sannan ya tafi shine fatarajjala ya tafi a ƙasa wa taqaddama ila Hormuz ya tafi ya tinkari wannan Hormuz din shi jagoran waɗannan maguzawan fakhtalafu darbayn suka kaiwa juna sara shine fakhtalafu darbayn kowa ya kawo juna sara saran wannan ya wuce saran wannan ya wuce babu wanda ya samu wani wahtabanahu khalidun khalid an walid da yaga sarin sa bai same shi ba kawai sai rinkume shi yanzu tunda makami bai bar a samu karfi tukuna saboda ka sai rinkume shi ya rungume shi waja'at hamiyatu Hormuz hamiya sune masu tsaro masu bare kariya na Hormuz sai suka taso hatta la yaqtulahu khalid dan kada khalid an walid ya kashe shi dan sun san khalid ya fi karfin sa suna gani yarin bace shi sai suka sauri suka yi kan Khalid fa hamala alaihim alqa'qa bin amru fa anamahu sai ɗaya daga cikin wanda suke tare da Khalid shi ma wani jarumi gwarzo da ake ce masa Qa'qa bin amru ko sai ya taso shi ma ya zara takobin sai ya kan su fa anamahu gaba ɗaya sai tsaye da su gaba ɗaya shine fa anamahu kuma ka ce ya daskarar da su ya tsaye da su gaba ɗaya suka kasa karasowa inda Khalid yake wan hazama ahlu Faris saboda haka mutanen Faris suka samu kariya suka kare wa rakibal muslimuna attafahum ila al-layl muslimi suka taka kafadin sa zuwa dare ma'ana suka yi ta sukuwa akan su suna ta ragargaza su suna ta kashe su wastahwadha al-muslimuna ala amti'atihim wa salahihim muslimi suka samu damar mamaye kayayyakin su da kuma makaman su gaba daya su ma yakin Iraq a lokacin anan ya kare sun gama da su kenan Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa nan zamu dakata kuma sai sati mai zuwa zamu tashi ghazwatul sham ghazwatul sham yana da yawa sosai shine zai shiga cikin Yarmuk Yarmuk kuma yaki ne daga cikin yakoki wanda shi ma yana da tsanani sosai da sosai Allah ya kara wa sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yarda ya kara mana san su da kaunar su ya kara mana kara mutuncin su a ko ina abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi ko hotun tabin harshe Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullah